طول الليل لما تناهى حان للصبح الملاك
السند. يفرج كربا بات مضنينا ويزرع الورد فينا والريا فينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعذنا الله من النار. بينهكا ما سرار أقول يوشي من أكارمي كغودياغ الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي wanda a cikin ikonsa tare da yardarsa da kuma amincewarsa muka kara kasancewa tare da ku a yau Juma'a, domin a cikin shirin mai albarka, shirin rayuwa a barkoyi, wanda shirin rayuwa a barkoyi shiri ne da yake kawo mana tarihin sabon manzon Allah, tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, domin mu ji irin abubuwan da suka gudanar kuma mu kokarin koyi da irin halayyarsu. Sati wancan da ya wuce malam ya karkare mana bayani ne akan sahabin annabi Abu Lubaba bin Abdul Mundhir, wanda muka ji tarihin sa har ta kai a cikin tarihin malam ya gaya mana yana cikin wanda suka aikata laifi cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya daure kansa a cikin masallaci, amma daga karshe Allah subhanahu wataala da kansa ya saukar da aya cewa ya yafe masa wannan laifin da ya aikata, kuma annabi bayan sallar asuba ya zo ya kunce shi da kansa. Satin da ya wuce kuma malam ya fara mana bayani akan babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ka'ab bin Malik, Allah subhanahu wataala ya kara masa yarda, wanda Ka'ab yana cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ko bamu malam bai ga mai mana bayanin komai da komai a cikin tarihin sa ba, amma daga cikin abubuwan da muka ji na Ka'ab bin Malik shine mun san cewa Ka'ab yana cikin sahabban da suke yan garin Madina, inda sahabbai mun san akwai wanda suka hijira daga garin Makka suka izo garin Madina, akwai wanda kuma daman asali su yan garin Madina ne. To Ka'ab shi ma yana cikin sahabban da suke asalin su yan garin Madina ne, kuma yan kabilar Khazraj, yana cikin kabilar Khazraj, saboda garin Madina tana da kabilu manya-manya guda biyu, akwai kabilar Aus, akwai kabilar Khazraj. To shi kuma Ka'ab bin Malik yana cikin wannan ta kabila ta Khazraj, Allah subhanahu wataala ya kara masa yarda. Wanda a satin da ya wuce malai mana bayani cewa Ka'ab bin Malik yana ɗaya daga cikin mawakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda malam ya lissafo mana wa'annan mawakan, wanda har yi mana dogon bayani akan su, yadda suke yin waƙar su, suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yabo, suke ɗaukaka ko kuma suke bada kariya ga wannan addinin na musulunci, yayin da aka taɓa annabi ko kuma aka taɓa addinin musulunci za su zo su zauna su rera waƙoƙinsu domin kariya ga wannan addinin namu da kariya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har malam yake kokarin jawo hankalin masu waƙoƙin mu a yanzu, wanda suke dangana kansu zuwa ga addinin musulunci, su kokarin kwaikwayon irin waɗannan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din, wanda su ne waɗanda suke wa annabi waƙa a wannan lokacin. Malam ya lissafa mana su, ni ma a yanzu inda na so zan lissafa mana su, amma zan so na ga masu sauraron mu suna tare da mu a kodayaushe, kuma abubuwan da ake koyarwa din muna kokarin rikewa. Abinda malam ya lissafa mana cewa kaza da kaza da kaza sune suke cikin ko kuma dawani dawani sune suke cikin muwaqan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun rike su bayan shi ka Abdul Malik na san dakta Abdullah Usman Umar gadan kai yayi mana cikakken bayani akan su wanda a yanzu ma kowane lokaci muna jiran malam amma kafin malam ya ƙara su zan amna fahimtar mun gani shin muna rike wannan shirin ko kuma kawai ji nake ba ma rike abubuwan da nake amfani da su za a iya kiran mu akan number waya 08 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 misali kenan da sayyidina Umar suna cikin wayannan mawaka kun mutun ya tafi wani bayani ba wannan ba ba shi muke bukata ba samu katse shi insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah da muke magana. Malam Muhammad bayan Ka'ab bin Malik da malami mana bayani a satin da ya wuce na san ka saurari shirin. To su wane ne ragowar wayannan mawakan da malami mana bayani cewa suna cikin mawakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Akwai Hassan bin Thabit, akwai Abdullah bin Rawaha. Barakallahu fiki. Alhamdulillah. Mai kira na waya ta farko da ya kirawo mu ya bada cikakkiyar amsa kamar yadda malam ya yi mana bayani a satin da ya wuce, kuma ina jin waya daukar waya din shine wannan na karshe saboda abin da yasa aka dau wayar ya riga ya kare. Cikin mawakan da malam ya gaya mana a satin da ya wuce ya kawo mana cewa mawakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Hassan bin Thabit radiyallahu anhu, akwai Abdullah bin Rawaha radiyallahu anhu, akwai shi Ka'ab bin Malik, Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu yarda ga baki ɗayan su. Wa'annan su ne mawakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da malami mana bayanin su a satin da ya wuce. Zan maimaita ga wa'anda ba su rike ba amma na ga da alama wannan shirin ana sauraron sa kuma ana amfani da shi kuma ana rike abubuwan da ake saurara a cikin sa, sai dai mi addu'ar Allah ya saka wa jagororin wannan gida da alkhairi da suka bada dama a wannan shirin tare da shi malam da yake bada lokacin sa, sune Hassan bin Thabit da Abdullah bin Rawaha da Ka'ab bin Malik. Wayannan sune mawakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik kamar yadda na faɗa yana ɗaya daga cikin sahabban da suke sahabban garin Madina. Idan an tambaye mu to wani ne Ka'ab, Ka'ab shine Ka'ab bin Malik bin Ubay bin Abi Ka'ab al-Ansari al-Khazraji al-Aqabi. Ka'ab bin Malik shine Ka'ab, babansa shine Malik dan Abi Ka'ab wanda yake mutumin garin Madina kamar yadda na faɗa farko, kuma dan kabira Khazraj, kuma yana ɗaya daga cikin wayannan wanda suka halarci wannan Lailatul Aqaba din wanda satin da ya wuce idan ba ku manta ba na yi bayanin ta, saboda shi ma sahabin manzon Allah Abu Lubaba bin Abdul Mundir wanda muka karkare tarihin sa a satin can na sama da ya wuce, shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan Lailatul Aqaba din. To shi ma Ka'ab bin Malik yana cikin waɗanda suka halarta, har ma satin da ya wuce din ne mana bayani shi dai magana Ka'ab bin Malik da yake magana cewa ya fi farin ciki da murna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi yana cikin waɗanda suka sami damar halattar wannan daren da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a, wanda malamai suna lissafawa cewa waɗanda suka sami damar yin wannan yin mubaya'a din a wannan daren suka yi annabi mubaya'a akan addinin musulunci sun kai akalla mutane guda 70, sun yi wa annabi mubaya'a, sun goyi bayansa cewa dirrin didu wahala suna tare da shi. To Ka'ab bin Malik yana cikin waɗanda suka sami damar halatta, har yake kokarin hada wannan bai'at da suka yi wa annabi da alƙawarin da suka kulla da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan daren da yakin Badr. Yake cewa inda za a kawo masa cewa a canja mai da Badr da Lailatul Aqaba ya gwammace zabi Lailatul Aqba akan Badar duk da cewa kamar yadda dan sai yake rawaito mana yace baban sai na fada sai duk da cewa a bakin mutane an fa ambatan Badar 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 wanda yaki ne da shine yakin farko da musulmi suka fara fuskanta kuma Allah subhanahu wataala cikin ikon sa da kudurarsa ya taimaki musulmai ya ba su nasara a cikin wannan yakin wanda ba ai tsammanin musulmai za su yi nasara ba saboda karancin su da rashin shirin su ba su shirya yaki ba amma Allah subhanahu wataala cikin ikon sa ya ba su nasara to wannan yakin ya sa duk wanda yaje wannan yakin ya samu martaba mai tarin yawa amma Ka'ab bin Malik yake cewa shi ya gwammace a ce ya halarci wannan daren Aqba din akan yakin Badar kuma Ka'ab bin Malik duk wasu ya kunkuna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gabaki ɗayan su babu wani yaki da bai halatta ba ya halarci dukkanin yakunan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi in banda yakin farko yakin Badar da kuma yaki na ƙarshe yakin Tabuka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda na san anan gaba mallan zai ga mana cikakkiyar bayanin abin da ya faru na kissar Ka'ab bin Malik a cikin wannan yakin na Tabuka sannan mallan ya mana bayani sosai da sosai akan irin abin da ya kamata masu waƙenmu kuma waƙanmu ya zamanto suna yi domin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su san irin abubuwan da za su faɗa abinda kuma bai kamata su faɗa ba irin yaban da ya kamata su yi wa annabi da kuma irin wanda bai kamata su yi wa annabi ba ya ja hankalin sa akan cewa lalle kowa da kowa duk wanda zai wa annabi waka ya zamanto ɗayan biyu ko ya koma makaranta yana karatu sosai da sosai duk abinda zai faɗa ya san cewa wannan yana da hujja inda ya gano wannan abin in zai yaba annabi ya yabe shi da abinda akwai ilimi a cikin sa sannan mutum ilimin sa yayi karanci sosai a cikin wanda suke yin waka ya zamanto yana da wani malami wanda zai gabatar mai da dukkan wani yabo da yayi kafin ya zamanto yayi ya fita yadda za a tantancewa mutum ya zamanto akwai cikakkiyar tsari da kuma ana yin waka wacce bata keta shari'ar addinin musulunci ba tunda dole ne sai an yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shine shugaban mu kuma shine jagoran mu shine abin alfaharin mu to a yayin yaban nasa kuma bai kamata a ce an tsallake iyaka ba yadda mallaka ya kawo mana hadisin da ya faru a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani yazo yana yaban annabi yana ga mai ce kai ne shugaban mu kai ne mafi alkhairin mu kai ne dan mafi alkhairin mu da maganganu irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan sai ya ce ku dai mutane ku faɗi irin maganganun ku amma kar ku yadda shedan ya ja ku wajen kokarin yaban annabi kuma ku tsallake ku fada wani waje wanda daga baya mutane za su dinga yin da na sani ko kuma a ranar alkiyama mutun ya dinga da na sani saboda duk abin da mutun yake fada a tare da shi akwai raqif da atid suna kiyaye irin abubuwan da mutane suke fada kuma suke suna rubutawa saboda haka ya zamanto kowa da kowa suna da malamin da suke gabatar da irin abin da suke kamar yadda zai sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin suna waƙoƙin su na kare annabi duk sanda aka taba annabi ko aka ci zarafin sa ko aka taba addinin musulunci aka kawo wani abu na tsugunawa addini ko wanda daga cikin abin da ya shafi addini to zaka ga Ka'ab suna kan gaba su Hassan bin Sabit suna kan gaba musamman ma dai Hassan bin Sabit wanda shine kusan jagoran waɗanda suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waka ragowar cikin wanda suke masa waka sun biyo bayan sa ne annabi yana ga mai cewa Hassan shi ma ya maida martani in an yi wa annabi Hassan ya zauna a zaunar da shi a masallaci ya maida martani ya mayarwa da duk wanda suka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da harshen sa da bakin sa saboda harshen mawaka yana da wani tasiri babba sai dai kawai abinda a wannan zamanin ya kamata a ce an gyara wanda mun riga mun ji a satin da ya gabata mallaka ya ga mana shine hada waka da ake yi da kida mallaka ya ga mana waka daban kida daban lokacin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna yi wa annabi waka wa'annan sabon masu yi wa annabi waka su Ka'ab su Hassan su Abdullahi bin Rawaha suna yi wa annabi waka amma ba tare da kida ba kenan duk wanda zai wa annabi waka ya zamanto yayi koyi da su saboda abin da malamai suke cewa fatashabbahu illam takunu mislahum, ku dinga yin kokarin kamanceceniya da su ko da ba ku kasance kamar su ba, ba lalle ne zaman to mun yi iri daya sak ko kuma mun kwatanta 100 bisa 100 abinda Hassan bin Sabi zai ba. Saboda shi Hassan ya san waye annabi, ya ga annabi ya zauna da shi, kuma ya ga waɗanda suke kokarin sukar annabi duk sun yi zamani tare da su. To abinda Hassan zai yi ba lalle ne wani yayi irin abinda Hassan zai ba, haka abinda Abdullah bin Rawaha zai yi ba lalle ne wani yayi ba, ko abinda Ka'ab zai yi ba lalle ne wani yayi ba. Amma koda ba mu irin nasu 100 bisa 100 ba, ya zaman to muna kamantawa. Har malam ya ba mu misalin wani daga cikin mawaƙan da muke da su a wannan zamanin wanda Allah subhanahu wataala ya mai rasuwa. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya fi mai ya gafarta mai, irin yadda yake kokarin kamantawa kokinsa, zaka ji waƙoƙi ne ga su ana yaban annabi kuma da ilimi a cikin su, wanda bale ce ilimin ma da yake cikin wannan waƙoƙin ba za ka same shi a irin ƙananan littattafai ba, sai dai cikin manya-manyan littattafai a cikin su ake samun wannan waƙoƙin da ko kuma irin yaban da wannan mawaƙin yake yi. Allah subhanahu wataala ya kai rahama kabarinsa. Ka'ab bin Malik yana cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ka'ab bin Malik, kamar yadda nake faɗa, yana cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke rawaito mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma a wani hadisi da aka samu daga shi Abdurrahman bin Ka'ab, wanda yake dani ga Ka'ab bin Malik, dan sani Abdurrahman, ya rawaito hadisi daga shi dai gurin babansa. Saboda kamar yadda na faɗa, shi Ka'ab bin Malik yana cikin sahabban da suke rawaito hadisai daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To Abdurrahman dansa wata rana ya rawaito hadisi daga wajen babansa, yake cewa annahu qal, mahaifinsa Ka'ab bin Malik ya ce, ya rasulullah, ya manzon Allah, inna ya rasulullah qad anzalallahu fi shu'ara ma anzal, haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da abin da ya saukar akan mawaka, irin abin da ya saukar Allah ya saukar da abubuwan da ya saukar akan mawaka. Abinda Ka'ab yake nufi a wannan lokacin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su a cikin suratu shu'ara, aya ta 224 zuwa ta 226, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa, wash-shu'ara'u yatba'uhumul ga'un alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayoyin da suka sauka akan mawaka, cewa su mawaka waɗanda suke bin su batattu ne suke bin su, zaka gansu kuma duk kowani kwararo kowani abun nan zaka gansu suna bin kowani kwararo da loko, kuma irin abubuwan da suke fadawa annahum yaquluna ma la yaf'alun, zaka ga suna fadan abun da su da kansu ba sa aikatawa. Zaka ga a cikin waka mutun ya ce kaza 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 kaza, in ka bo cikin rayuwarsa kuma zaka ga baya aikata irin wannan abin da ya fada. Dama irin su kuma akwai ayoyin da ma Allah ya magana akan waɗanda suke fadan abin da ba sa aikatawa. Allah yana cewa, ya ku waɗanda kuka imani, lima taquluna ma la taf'alun, ni isa kuke fadan abin da ku da kanku ba ku aikata irin wannan abin da kuke fada. To Ka'ab ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan irin waɗannan ayoyin da Allah ya fada ko kuma ya saukar akan mawaka. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Ka'ab bin Malik, wanda yake ce mai innal mujahida mujahidan bi sayfihi wa lisanihi, ai haqiqa wanda suke za a kira shi mujahid, mun san mujahid shine wanda ana faɗa kalmar mujahid shi wanda zai fara faduwa kan mu, shine wanda ya fita yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah, ya fita da takobinsa yana sare cewa watakila ya dawo kuma watakila a kashe shi a wannan gurin. Wannan shine abin da yake cikin tunanin duk wanda ya fita yaƙi, cewa watakila a filin wannan yaƙin a kashe shi, watakila kuma ya samu nasara Allah subhanahu wataala ya sa ya dawo. To kuma waɗannan masu fita jihadin mun san mutane ne masu daraja, masu matsayi, masu daukaka a wajen Allah subhanahu wataala. Shi yasa ma Allah subhanahu wataala yake fada a kansu cewa wala tahsabanna alladhina utilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yarzuqun. Kar ku dinga tunanin ko ku dinga zaton cewa waɗanda aka kashe su a fagen daukaka addinin Allah wa'annan mutanen su suna cikin batattu. Allah subhanahu wataala yace rayu ne su a gurin Allah, kuma suna da wani arziki gwagwaba wanda Allah subhanahu wataala ya tanadar musu. To annabi yake cewa to a cikin masu jihadi din akwai masu jihadi da takwabbunan su da kuma masu jihadi da harshinan su. Muna jiran malam da har zuwa wannan lokacin wanda idan Allah subhanahu wataala ya kawo malam zamu dora daga inda muka tsaya, amma kafin nan zamu leka bangaren mu ko sashin mu na tallace tallace domin karbar sakonni.
Dala FM muryar zamani.
Albasa, alkama, shinkafa, karas, kajeji, salak, da kuma jawa, kai har ma da masara.
Ai wani bugun da karewa wato MHS multi-sinaji. Ba su bai a nan ba, sun hada da kayan noma, irin su kantan, fatanya, garma, da dai sauran su uwar gida.
Ofishin su na akan titin yan awaki.
Zaria Road, daura da MCT Kano. Ko kuma ku tuntube su akan number waya kamar haka: 090-3130-4141 ko kuma 070-2626-2602. Kar ku manta suna nan akan titin awaki Zaria Road, daura da FCC Kano. Sai kun zo MHH Morata CNI.
Kai ni dan gambole yau da na shiga halin damuwa da wannan adaidaita sauhun. Ah malam, da Allah fito ka taimaka min da turi ko wannan adaidaita sauhun ya tashi.
Kai malam, ka kare na mun wayo mana tun safi ka dauko ni daga tsohuwar kasuwa, kuma ga shahe yanzu ba kai ni inda zan je ba. Haɓi jam ban kuɗi na antar wani adaidaita sauhun.
Haba malam, kai baka ji ana mun kirari da dan gambole asusun dutse? Yaro na sa kuɗin sai kama kuka. Dan gambole, me yasa kai kullum sai ka nuna halinka? Kai malam saurara, tun shekaran jiya nake fama da gyaran wannan adaidaita sauhun. Sai yau na fito kayan gyaran da na siya aka sanya mun daga garage zuwa nan duk sun murje. Ni ya ta daga naki wannan passenger sai na kai su gurin yan gongon su masa awin kilo, kowa ma ya huta. Ai kai malam gambole, a duk lokacin da na baka shawara baka ji samun ingantattun kayan gyaran adaidaita sauhun da keken lafef, babu kamar kayan gyaran spare part na Chalene da Shiroro da suke samarwa. Kama daga piston na Chalene da Shiroro, connect rod na Chalene da Shiroro, bolt na Chalene da Shiroro, block engine na Chalene da Shiroro, fitila, signals, danger, shock absorbers, rigger CD Chalene da Shiroro, cables, total kickstarter da tire na Chalene da Shiroro. Ana samun kayan gyaran kowane irin na PEP, TVS, RE da Bajaj. Ana samun kayan spare parts na Shiroro da Chalene a kasuwar Kofar Ruwa da sauran wajen da ake sayar da kayan adaidaita sauhu. Kayan Shiroro da Chalene su ne ake yayi a yanzu.
When you fall with touch,
aha,
zai sa ka yi kyau.
Nowa,
when you fall with touch,
on good,
bai da wuya amfani za ka yi kyau.
New starch akwai na ruwan sanyi na fesawa da aerosol format.
Auntie, you know they try you. Anytime when I ask you for money, na so so story you go they tell me. Or say as you just they dash different people money for your shop since money.
Which kind of talk be that? Why I dash money now?
Maybe mama Adamu jo waka come up for here now with 12,000 naira. Ordinary 3,000 naira why they beg you since last week. You just they tell me come tomorrow, come tomorrow.
Johnny, not be my money. Now Adamu transfer the money for your mama. Remember when I tell you say I don't become Momo agent? As Momo agent, my work now to help people send money and receive money. That's now why you see say people they line up for my shop go collect money.
Sure. So as you tell like this now, you feel me say money go anywhere for this country?
Yes, nah. The levels don't change you.
My country people, Momo agent don't show for your area. Just dial *223# to find the Momo agent when near you. Make yourself the send and receive money sharp sharp to anywhere for Nigeria.
Mm-hmm.
da ina son yara.
Mama, me yasa duka yaran suke zuwa nan?
Saboda suna son dandanon Indomie. Kuma sun san ina dafa Indomie ko yaushe.
Indomie instant noodles. Kaliyar nan take dandanon kwarai mai amfani.
Dal FM muryar zamani.
Ruwaidaka, ruwaidaka fal humum laha ritaju wa an kathab.
Alhamdulillah. Masararu barkamu da dawa daga sashin mu na tallace tallace inda muka karbi sakonni. Kafin tafiya sashin mu na talla muna karanta hadisin da dan Ka'ab bin Malik Abdurrahman bin Ka'ab ya rawaito mana hadisi daga wajen mahaifinsa wanda yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah subhanahu wataala ya saukar da irin abubuwan da ya saukar akan mawaka na ga mana abin da yake nufi cewa ayoyin da Allah subhanahu wataala ya saukar a cikin suratul shu'ara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga Ka'ab cewa lalle tabbas Allah subhanahu wataala yana da wanda suke mujahidai mujahidai daga cikin sako wanda suke fita da takabbunan su akwai wanda suke fita da harshinan su sai annabi yake ga mai cewa lalle wallahi ku wanda kuke yi wa manzo Allah kuke yi wa kuke yin waƙoƙi domin kare addinin Allah da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kuna harbin su ne da kibiyoyi wannan maganganun da suke fita daga bakin ku kamar kuna harbin su ne da kibiyoyi zuwa jikin su kenan annabi ya nuna mai cewa ai abinda ake nufi a cikin wannan ayoyin da Allah subhanahu wataala ya saukar ba kowanne ne daga cikin mawaka ake nufi cewa suna fadan irin abubuwan da ba su aikatawa ba to akan wannan gabar muke ƙara kira ga mawakan ya zamanto ana yin waka da ilimi da sanin abin da ya kamata a fada akan yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin irin hadisan da aka samu daga wajen Ka'ab bin Malik shi ma dai dan sa Abdullahi bin Ka'ab bin Malik ya kawo mana hadisi da kojan baban sa shi Abdullahi a cikin ƴaƴan Ka'ab shine wanda ya zamanto kamar jagoran Ka'ab wanda yake mai dan jagora saboda shi Ka'ab bin Malik kafin Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwar sa ya makance Ka'ab bin Malik ya makance kafin Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwar sa sai yake a lokacin da ya makance yake gawa dan sa shi Abdullahi isasa abin da ya faru a gare shi lokacin da bai samu damar halartar yakin Tabuka ba wanda yaki ne yakin Tabuka yaki ne wanda Rumawa suka taru suka hada kungiyoyi kungiyoyi ko kace garuruwa garuruwa sannan aka zabo jarumai sadaukai manya manya suka kokarin tarawa sun hada karfin su waje daya da nufin ko da niyyar su murkushe addinin musulunci su murkushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai labari ya sami manzon Allah cewa ga irin abin da Rumawa suke shiryawa annabi ya ce to kan mu bari su karasu mu tashi mu tafi mu sami su a inda suke nan da nan aka yi shela aka gaya wa kowa cewa ya kawo taimako duk wani mai taimako ya kawo taimako saboda za a fita zuwa Tabuka sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka dinga kawo taimako suka dinga kawo agaji Ka'ab bin Malik yace daidai wannan lokacin da ake wannan abin yayi daidai da lokacin da sahabbai suna cikin tsanani suna cikin rashi babu kuɗi saboda amfanin gonar da aka shuka wa shekarar da ta wuce yana dab da karewa ko kace ya kare na wannan karan kuma damunar da ta fara zuwa damunar ba ta yi nisa ba ballantana kuma a samu amfanin gonar ya kai yasa abin da aka yi wancan na abinci ya kare na wannan karan kuma bai riga ya gama yi ba yasa mutane suna cikin yanayi na rashin kuɗi da rashin kayan abinci amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shela cewa a kawo taimako sai na Usman ya kawo agaji mai tarin yawa ya kawo dukiya mai tarin yawa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta kai annabi yana sa hannu cikin dukiyar yana juyawa yana cewa ma darra Usmanu ma fa'ala ba'da al-yawm ba abun da zai cuci sayyidina Usman duk abun da zai aikata bayan yau annabi yana juyawa yana fada yana juya wannan dukiyar yana fada madarra Usman ma fa'ala ba'd al-yawm haka wanda gaskin sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yaji duk irin abun da zai samu bai samu komai ba sai sa'i na dabino kadai ya samu ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har munafikai suna zumban sa suna gulmasa suna zancen me za a da sa'in dabino Allah ya saukar da aya ya kare wannan sahabin nasa sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ka'ab bin Malik yana ba mu kissar yadda ake cikin irin wannan halin yace shi dai amma a wannan lokacin alhamdulillah Allah ya sa yana cikin wadata dan tunda yake bai taba mallakar abin hawa guda biyu ba sai a wannan lokacin da za a fita yakin Tabuka yace ya mallaki abin hawa guda biyu yana da dokunan sa in doki za ka ce in raqumi ne yana da shi guda biyu wanda in ya su zai hau guda daya ya je wannan yakin sannan kuma zai iya ba wani ma guda daya ya tafi zuwa wannan yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da shiri kamar yadda Ka'ab yake ba mu labari sahabbai ma suka ci gaba da shiri yace amma shi kuma sai ga sai gari ya waye bai ga yayi komai ba ba wani alama yana shiri bai shirye komai ba bai fara tanadin cewa shi ma bari a zo a shirya a tafi da shi ba hatta kai cewa an zo ranar da ita ce ranar da za a fita zuwa ga wannan yakin gashi ranar fita yaki ta zo shi kuma har yau bai shirya ba yace yake fada a cikin ransa idan da na so fa zan iya shirye duk abin da zan shirya yanzu in bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana nan dai zuciyata tana riya mun haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sauran sahabbai kuma su kuma suna shiri a aikace ba a zuciya ba shi zuciyarsa tana riya mai cewa zai iya fita wannan yakin su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tuntuni suna wannan shiri na fita a aikace hatta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita sahabbai ma sun fita Ka'ab bin Malik yace inda na su bayan sun fita zan iya bin su amma ban bi su ba yake fada mini yace ya laitani fa'alt ya laitani fa'alt ina ma dai ace na aikata me yake nufi ina ma dai ace na aikata yace yana nufin ina ma dai ace ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yakin yace amma duk da haka akwai ba shi kadai ne wanda bai sami damar halattar wannan yakin ba a bayan shi akwai mutane guda biyu akwai Hilal akwai Murara wanda duk suna cikin waɗanda ba su samu sun halarci yakin ba sannan kuma bayan su akwai wajen mutane kusan 90 da wani abu cikin munafikai su ma duk ba su halarci yakin ba su dai da Ka'ab da Hilal da Murara suna cikin mutanen kirki wanda ake kyautata musu zato wanda mutane ne wanda insha Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bada labari cewa a ƙarshen kissar da Ka'ab yake ba mu labari cewa mutane ne masu gaskiya mu ma ni duniyan nan nan gaba kowa da ko Allah ce in za mu koyi da su Ka'ab da Hilal da Murara mutane ne mutane nagari waɗanda suke da gaskiya Allah subhanahu wataala ya shaida akan su kaga mutanen da Allah subhanahu wataala ya ba su shaida wa ake jira kuma ya ba da shaida akan su babu wanda ake jira ya ba da shaida akan su Allah ya riga ya gama ba su shaida cewa mutanen kirki ne su amma duk da haka tunda ba mu asumai bane ba mun san mu asumai su ne mala'iku wanda Allah subhanahu wataala ya ga mana cewa la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa sabawa Allah akan dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya umarce su kuma duk abin da Allah subhanahu wataala ya ce su suna aikata wannan abin da Allah ya ce su banda mala'iku in ka cire su banda annabawa babu wani ma'asumi kowa zai iya yin laifi ko da mutum yana mutumin kirki zaka same shi wani lokacin ya aikata laifi to haka su ma da Ka'ab da Hilal da Murara suna cikin waɗanda ba su sami damar halattar wannan yakin ba bayan waɗannan mutane 90 din waɗanda ko 90 da wani abu wanda ba su samu ba suna cikin munafikai wanda haka kawai su kuma suka iruwa sannan cikin waɗanda ba su samu sun je ba akwai Ali bin Abi Talib Allah subhanahu wataala ya kara masa yadda shi kuma bai je yakin bane ba da umarnin annabi saboda ya gama shiri ya fito da niyyar za a fita yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya koma ya jire garin Madina ya koma ya jire garin Madina sayyidina Ali bin Abi Talib kamar ransa bai so haka ba shi ya so ya irin wannan yakin da ba a taɓa fita irin yaki irin sa ba saboda yaki ne da kafin shi duk wani yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita muqaddara annabi zai fita yaki garin da yake bangaren gabas to Annabi sai ga mutane cewa za mu fita ta kofar yamma kaga za a dauki hankalin mutane ba san wani gari za a je yaki ba amma da aka bu yakin Tabuka Annabi cewa mutane Tabuka za mu je an ga mutane inda za a je garin da za a je saboda rashin kyan hanyar nisan tafiyar ga kuma irin rundunar da ake fuskanta rundunar ce mai tarin karfin diya wanda za su akwai firgici da radani haduwa da wannan rundunar shi yasa sai na Ali da ji dadi a ce irin wannan yakin da Annabi ya bayani a kansa a ce babu shi zai a tafi ba Annabi yake ga mai shin ba za ka so ka zamanto kamar yadda Harun ya zamanto ga Annabi Musa ba sai dai ni babu Annabi bayana Ali bin Abi Talib aka rarrasar da shi shi ma ya zauna a garin Madina ya zamanto shine wanda ya wakilci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan tafiyarsa Annabi ya tafi da runduna mai tarin yawa kamar yadda Ka'ab bin Malik yake bawa dan sa labari yace rundunar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da ita yaje da ita wannan yakin yace mutane ne masu tarin yawa wanda baka da wani littafi da zai ba iya kawo ma cewa dawani 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 sune suka halarci wannan yakin Ka'ab yace in mutum ma ya so ya ki zuwa wannan yakin in dai ba Allah ne ya saukar da wahayi ba to ba za mu iya gane cewa wane bai je ba ko wane ya je saboda yawan rundunar da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yake ba misali yake cewa wala yajma'uhum kitabu hafiz malam malamai suke cewa yana nufin wannan littafin addiwan wanda mutanen Faris suke amfani da shi wajen kiyaye rundunar sojojin su yace to baka da wani irin wannan littafin da yake sai kiyaye ma cewa da wane da wane da wane da wane sune suka halarci wannan yakin na Tabuka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi bai taba ko bai tashi tunowa cewa akwai Ka'ab zo ba Ka'ab baya cikin wanda suka je wannan yakin har sai da aka fara sagaran Tabuka an je garin Tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka dukkan sahabbai kowa ya sauka ana wannan gurin Annabi yake tambaya ma fa'ala Ka'ab bin Malik me ya faru da Ka'ab ina me ya samu Ka'ab sai wani mutum daga cikin kabilar Banu Salma yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai kudin sa da rigarsa da abubuwan da yake sawa sune suka shagaltar da shi suka hana shi zuwa ga wannan yakin sai sahabin Annabi Mu'az bin Jabal yake ga Annabi cewa wannan ya fara yi da wannan mutum yace cewa tur da irin abin da ka faɗa akan Ka'ab bin Malik yace ya manzon Allah ba mu san komai ba akan Ka'ab mu dai Ka'ab mun san mutum ne mai kirki mutumin kirki ne mutum nagari wanda ba munafiki ba abin da kawai muka sani a tattare da shi kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru bai ƙara cewa komai ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ka'ab yake ba mu labarin abin da ya faru a wannan yakin Annabi ya je bayan duk an gama wannan wahalhalin an dawo har zuwa garin Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya hana Ka'ab bin Malik yi musu magana da shi da Hilal da Murara manzo Allah ya ce a daina musu magana akai kwanaki 50 ba a yi musu magana daga ƙarshe Allah subhanahu wataala ya saukar da aya cewa ya gafarta musu zunubansu ya yafe musu dukkan irin abubuwan da suka aikata Allah ya yafe musu kuma Allah ya umarni cewa a dawo a ci gaba da yi musu magana 100% kamar yadda ake yi a da kuma hakan ya faru ne bayan sallar asuba an yi sallar asuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara ya ga jama'a cewa Allah subhanahu wataala ya saukar da wasu ayoyi da suke cikin suratu tauba cewa Allah ya yafe wa Ka'ab tare da ragowar ƴan uwansa guda biyu wanda basu sani damar halattar wannan yakin ba Allah ya faɗa inda yake cewa ya fi musu shine wa al-salasati alladhina kullifu hatta idza daqat alaihim al-awd bima rahabat Allah ya ce har wa innan mutane guda uku su ma Allah subhanahu wataala ya fi musu wanda bayan an daina musu magana sai da tsamanto kasa ta yi musu tsanani ta yi musu matsi suka dinga tunanin cewa anya ku a garin Madina suke Allah ya ce to bayan sun kasance cikin wannan halin Allah ya ce ya yafe musu ya gafarta musu a ƙarshen ayar ma Allah yake umarta mu cewa wa kunu ma'as-sadiqin mu kasance tare da masu gaskiya cikakkiyar wannan kissa dai na san insha Allah sati mai zuwa mallan zai ƙara bude da mana bayani akan abin da ya faru a cikin wannan kissar da dalla dalla da filla filla da kuma irin darasan da zamu dauka a cikin ta. Ni dai kawai na karanta mana irin yadda abin da ya faru da Ka'ab bin Malik wanda bai sami damar halartar wannan yakin ba da kuma kadan daga cikin abubuwan da suka faru a cikin yakin. Zan kuma wajen ku masu sauraro domin mu karbi waya mu ji wace irin gudunmuwa za iya ba mu a cikin wannan shirin namu mai albarka, shirin rayuwa a barkoyi wanda muke tattaunawa satin da ya wuce da wannan muka dan tattauna kadan daga cikin abubuwan da suke a cikin tarihin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ka'ab bin Malik. Gudunmuwar da za a ba mu a cikin wannan shirin shine akan shi wannan sahabin Ka'ab bin Malik. Idan an yi tambaya kuma sai mu ajiye malamin in ya zo sai amsa saboda malamai ne kadai suke amsa tambayoyi. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Malam bai samu damu zuwa ba amin suma amin. Na'am.
To alhamdulillah sai kai kana magana ka Bashir Emiya daga Kudan.
Na'am malam Bashir.
To alhamdulillah ubangiji Allah ya sa mu koyi wato hadi da kuma tarbiyya da kuma dukkan abubuwa na alkhairi wannan babban sahari.
Amin suma amin.
Kuma ku da kuke gabatar da wannan shirin ni dai ban taɓa shirin ne amma kuma saboda daɗin shirin da kuma sauraro da nake yi a kowane lokaci.
Na'am.
Dole sai ya kamata ku kuma yi gudun ba. Kuma ina so da Allah kadan yi fadakarwa akan wani abu guda ɗaya da yake gudana a cikin al'ummar.
Na'am.
Gaskiya ya kamata a ce al'ummar mu su dinga sanin wato abubuwan da za su dinga faɗa akan wato sabon maki a dai salatu wassalam.
Na'am.
Dukkan abubuwan da suka yi da alkhairi shi ya kamata mu dinga faɗi ba mu dinga kwakulo wasu abubuwa da dukkan ɗan adam yana yi ba daidai ba. Wannan dai shine a take gudun mata. Assalamu alaikum shirin ya tashi
na jiya. Amin to malam Bashir Allah ya saka da alkhairi. Kusan wannan satin da yace malam ya riga ya mana bayani akan wannan cewa su sabon manzon Allah in ma an samu sun yi wani abu to a lokacin ma Allah subhanahu wataala da kansa ya gaya mana cewa ya yafe musu. To kaga wanda aka yi laifin an yafewa ni kuma ina ni da me zan ce akan haka. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Na'am. Ku ga nake magana.
Barka da kokari.
Yawa barkanmu dai.
Allah ya saka muku da alkhairi.
Amin suma amin. Da nake magana?
Kana magana da Mustafa Ladan.
Na malam Mustafa.
Wato bayanin da aka dauko na wancan sati.
Na'am.
Wanda malam ya yi tsokaci akan wayannan mawaka.
Na'am su Ka'ab bin Malik da Hassan da Abdullahi bin Rawaha. Na'am.
Allah ya ji sansu ya musu rahama.
Amin suma amin.
Sabanin wayanda muke da su na zamani yau.
Na'am.
Wato za su shigo fagen amma ba da ilimi ba.
Eh dama malam ya bayani cewa ai an ja hankali dama amfanin shi wannan shirin kenan ya zamanto ana karuwa kuma ana koyi da su sabon manzon Allah din.
Wallahi kaga wajen mu akwai wayanda suka yi irin wannan kiɗa-kiɗa.
Na'am.
Wanda yake.
Hello. To mun rasa malam Mustafa. Idan ya samu abin da sai kara tuntuwa mu.
Assalamu
alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Masha Allah, Allah baka Allah fata alkhairi a gare ka.
Yawa, muna fatan alkhairi mu ba. Da
mu yi tsura ta mu da mutsafa burgun ba. Ku dai daga kungiyar alkhairi ya kuma fata rayuwar Najeriya gaba daya.
Na'am malam
sai. Gaskiya ne malam. Gaskiya aka maka Allah muna sabuwa da wannan shi.
Na'am. Hello. Assalamu alaikum malam Saminu. Assalamu alaikum.
Hello.
To malam Saminu shi ma wayar sa tana bada matsala.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. muna samun tangarda daga laikan wayar da nike da su za mu da wannan wayar ta karshe idan network din ya ba mu dama cikin ikon Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To rashin kyan hanyoyin daukar waya zai zamanto yayi mana tangarda wajen amsa wayoyinku masu sauraro, amma dan ragowar lokacin da ya rage mana za a iya turo mana da sakon message akan number waya 08066200885. To kuma gashi ana ma nuna min muna dab da karkarewa lokaci ya riga ya riske mu, sai idan Allah subhanahu wataala ya kai mu sati mai zuwa. Kuma zan yi amfani da wannan damar na mika taziya ganin sakon da malam ya turo mana da shi ba a dade ba, cewa an masa rasuwa ne yayi tafiya. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya ji karrai, kuma Allah subhanahu wataala ya gafartawa dukkanin musulmai da suka rasu. Malam Aminu wanda yake gabatar da wannan shirin, muna masa addu'a Allah subhanahu wataala ya kara masa lafiya. Sai idan Allah subhanahu wataala ya kai mu sati mai zuwa, insha Allah malam zai shigo mu dora akan wannan sahabi mai girma Ka'ab bin Malik. Allah subhanahu wataala ya kara masa yarda tare da sauran sahabban annabi. A madadin shugaba shi da shiri Asma'u Sadiq Mama Safna da shugaban tashar Ahmad Garzali Yakubu tare da wanda ya sadan da ku Abba Haruna Idris, ni Abu Abdullahi Umar Yakub Yelu nake cewa ma'assalam.
نحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبد قمان وغسلينا
لنا الشقيق كأهل الكريم.